Tafiya kamar ta dawo so kamar shin kina take waya labarin zuciya labarin zuciya
ko ga ina suna puye iska tv na
ba zina ba